talk. I ought to pack up my things and walk. I know a dollar goes hand to hand. Before I let you go from man to man, I'd rather drink muddy water, sleep in a hollow log. My friends laughed and they called me a fool. Your kisses are as sweet as can be. Before I let you make a stab out of me, I'd rather drink muddy water, sleep in a hollow log. But you won't be there. You don't know how to be on the square. Have your fun, baby, if you must. Before I'll have a woman I can't trust, I'd rather drink muddy water, sleep in a hollow log. Da 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 da